أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمين بركة مدساكي هدوء أتكمن مسلاتي من البركة مسلاتي علي بن أبي طالب وندي يتكي مكرن تسئي جيدي أبرنين دمكرم جمهوري النيجر. Yau muna ranar Laraba 10 ga watan Rabiul Awwal shekarar 1447 hijrata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 3 ga watan 9 shekarar 2025 miladiya. Muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidatu Salafus Salih Ahlu Sunnati wal Jama'a, littafi wallafa babban malami Al-Sheikh Abdullah Al-Athari, Allah madaukakin sarki ya kara mushi lafiya. Satin da ya gabata mun tsaya a cikin bayani na wa'inda malan ya ambata daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Annabi ya yi musu albishirin aljannatin suna raye a duniya. A ƙarƙashin babi wanda yake magana akan wato nassoshi na shari'a wa'inda suka zo dangane da bayanin alƙawarin da Allah ya yi mabayin shi wa'inda suka yi mishi biyayya na aljanna, da kuma wa'idi na alƙawarin rankon azaba, da kuma tsoratarwa wanda Allah ya yi ga wa'inda suka bijire mishi. Ina ga a satin da ya wuce mun fara bayani bayan mun ambaci mutum 10 wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu albashir da gidan aljanna, wa'inda ake ce musu al-asharatul mubashirina bil janna, su guda 10. Bayan su malam ya ce ba'inda banda wa'innan akwai wa'insu wa'inda Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma ya yi musu albishirin aljanna a tarin wurare daban-daban. To yana da kyau mu dawo baya, saboda mun zano mutum 3 ne banda wa'incan 10 na farko. Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci. Malam sai ya ce wa qad thabata li kaseerin min as-sahabati radiyallahu anhum ash-shahadatu bil janna. Malam yace hakika ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wasu daga cikin sahabbai shi albishirin aljanna banda wa'incan 10 na farko. Daga cikin su yace ka Ukashata bin Muhsin bin Mihsan, a cikin su akwai Ukashata dan Mihsan, wanda muka ambata cewa shi Ukashata dan Mihsan wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ana zamani a masallaci, Annabi yana fadin falala irin ta al'umma shi, sai yace a cikin al'ummata akwai mutum 70,000 wa'inda in aka je lahira za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Ukashatu dan Muhsin dan Mihsan ya ji wannan bayani, sai ya gani mutum 70,000 ba kadan bane ba, sai ya ce ya Rasulullahi, wannan mutumin 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, da Allah a roƙa mini Allah, Allah sa ina daga cikinsu. Sai Annabi ya ce kana daga cikinsu. Kaga shi yanzu ana an bashi labarin cewa dan aljanna ne shi. Haka nan ya ce wa Abdullahi bin Salam, akwai kuma Abdullahi bin Salam. Abdullahi bin Salam shi ma ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka mishi albishirin aljannatin a duniya. Shi Annabi yana tare da sahabbai a masallaci, sai ya ce musu yanzu dan aljanna zai shigo. Hankali sai ya koma bakin ƙofa ga waye zai shigo. Ana zamani sai ga Abdullahi bin Salam ya shigo. Kowa ya gan shi. Washe gari Annabi ya ce musu yanzu dan aljanna zai shigo, wannan dai mutanen na jiya ya ƙara shigowa. Sai da aka maimaita su 3. To yanzu in aka ce, in Annabi ya ce wanga dan aljanna ne zai shigo gare ku, kaga ta tabbata cewa an mishi albishiri da aljanna. Wanda mun ambata cewa ɗaya daga cikin sahabbai da aka yi su 3 ana maimaitawa wajen kwana 3 Annabi ya ce ga dan aljanna. Sai bi shi gida ya je ya gani wai menene yake aikatawa wanda har ya kai shi aljanna. Annabi ya bada labari ya ce na aljanna. Bayan ya bi shi ya yi kwana 3 bai gama wani sabon abu, abin ya ɗaya mai kai, sai ce wardai wa da gaskiya, ya ce ni hawa biyo ka bane dan saboda ni ba koli. Ya ce na biyo ka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna zai shigo sai ka shigo shine na biyu ka in gani wai wani aiki ne wanda kake aikatawa wanda mu bin san shi ba yasa ka zama dan aljanna mu ma mu je mu aikata sai ce ni ban san wani aiki da nake aikatawa ba illa dai iya abin da na sani shine duk lokacin da nazo kwanciya bana rike kowa a cikin raina bana ma kowa hasada a cikin raina wannan aikin nashi kawai shine ya kai shi aljanna sabanin rayuwar mutum yanzu za ka ga mutum zai kwanta a tare da shi akwai wanda yake ma hasada furcin wani ya samu abu hasada yake dan mi wani ya samu bayan kuma shi wani ba shi ba kanshi ba Allah ne ya bashi sannan kuma za ka gani mutum ya rike wani ya maka abu are a cikin rayuwar ku ta yau da gobe ka rike shi are ka ki huddawa har ka je ka kwanta da shi to shi wannan bawan Allah Abdullah ibn Salam abin da ya bashi aljanna shine baya rike kowa are kuma baya ma kowa hasada sannan kuma daga cikin su yace wa Ali Yasir a cikin wanda aka yi malbishir akwai iyallan gidan Yasir su ne mahaifan Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir sahabi ne daga sahabban sabbin annabi sallallahu alaihi wasallama wa inda su a rayuwar su sun kasance bayi ne ga mutanen Quraishawa suna yi musu aiki na bauta dukkan mu mun san da cewa a rayuwar da akwai bauta ana sayan bayi kamar yadda ake sayan abubuwa na rayuwa yau da gobe saboda haka an saye su ne a matsayin bayi suna yiwa Quraishawa bauta lokacin da annabi ya zo da musulunci sai suka karbi addinin musulunci to a lokacin da annabi ya bayyana musuluncin shi da farko Quraishawa suka ce bu siyar raba duk wanda ya shiga musulunci sai a rinka muzguna mushi ana takura mushi musamman ma su wa'annan da yake bayi ne sayan su akai kaga ba su da wanda zai tare musu fada saboda haka sai sha azaba iri-iri wanda ba ta da misali daga cikin azabar da aka musu su wa'annan Ali Yasir akwai Yasir sannan kuma akwai matar shi Sumayya da kuma shi kanshi din nasu amma an zo da su cikin hili dukkan wancan lokacin ana zawa bayan gari wanda hili ne wanda yake da zafin rana sosai aka darme su jikin itace aka sa su kallon rana in rana ta fito aka za sa su a daga musu kai a darme su kallon rana in ta juya nan za ta koma marita sai a juyo su suma kaga wannan yana sa mutun ya rasa idanuwan shi sannan kuma ga ramkon bulaloli da ake musu haka ake wuni ana musu azaba kawai menene ake so wai su ajiye addinin musulunci su dawo addini na bautan gumaka amma wa'annan bayan Allah haka suka jure ma wannan wahala suka ce a'a sun yi sun gani su kawai addinin musulunci za su wanda ina da tabbacin a yanzu sai ka gani daga cikin wanda suke rage ma sahabbai kima da mutunci da a yanzu mutun zai zo zai yi sallah wani ya tsaya da bulala ce kalkayi ta yace sai nayi ina tabbacin aka mishi bulala 10 zai ce wallahi ya wasa bayan tai bane sai daga an mai 10 zai hafara amma ka gani sunan azaba ce ake musu ta wuni guda sannan bai hanawa gobe in gari ya waye a dawo a cigaba amma ba su bar addinin musulunci ba kawai kalmar din suke mai da shine ahadun ahad shine Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne to ana cikin wannan yanayi da abin ya kai musu sun ki amsan ka su bar addinin musulunci su dawo kafirci kawai sai azaba tai azaba sai wannan mahaifin na Ammar shine Yasir sai ya rasu saboda tsananin azaba mutuwa ta same shi sannan kuma sai aka zo wajen matar tashi Sumayya aka ce kin gani mijinki ya rasu ke in kina so mu barke da ke da danki ku bar addinin Muhammad ku dawo bautar gumaka sai ta towa mishi miyau a huska shi wanda yake mata magana tace makiyin Allah ina nan akan addini na shi kuma wannan miyau inda ta towa mishi yanzu kamar shi Balarabe ba Quraishi kuma babban mutum baiwa ta towa mishi miyau a huska ina sai ya je dauko mashi yace a bude mishi ita aka mata talibu shi mun san talibu shi ina a dare maka hannu da kawo a bude kaka kalli sama ya dauko mashin wannan ya taka mata a ciki wasu daga cikin malaman tarihi suka ce a daidai lokacin da ya taka mata mashin a cikin ta akwai ma jariri a cikin ta duk da yake ana ambata cewa wannan zance bashi da ƙarfi domin a wannan lokacin sillatijan taka shekarun su yaya ita kuma sananna abu ne cewa a dabi'a tsohuwa wanda shekarun su suka ja babu inda za ta yi ciki kinan dai a takaice dai an taka mata mashi ta rasu kuma a gaban wannan dan nasu amma wannan abin ya dame shi a gaban ka kashe mahaifinka kashe mahaifiyarka kana kallo kaga ya abin yana da girma sosai wa'annan su ne suka zama to shahidai na farko a cikin addinin musulunci bayan an fara addini su ne waɗanda suka fara mutuwa da shahada aka kashe su to da aka zo aka ga ma annabi sallallahu alaihi wasallama ga abinda iyallan gidan a yazar suke ciki ha an kashe su an bar dan su yana kallo kuma a gaban shi aka kashe su sai annabi ya faɗi wata kalma yace sabran ali yasir fa inna mau'idakum aljanna yace ku yi hakuri ya ku iyallan gidan yasir alƙawalin ku shine gidan aljanna kaga wa'annan su ma da halshi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ta tabbata a gare su sannan yace wa bilal ibn rabah sannan daga cikin wa'anda aka malbishirin da aljanna akwai bilal ibn rabah wannan bilal ibn rabah shine wanda ya shahara a cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam akan ce shi yana da baki baki ne daga cikin mutane an ce mutanen habasha ne shi kuma shine ladadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to bilal ibn rabah annabi ya mishi albishir da aljanna wata rana ana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ya bilal ka bani labari wani aiki wanda kana ganin wannan aiki shine aiki mai tsada wanda kai shi a cikin musulunci ka ga mun wani aiki ne wannan saboda naji karan takalmanka a gabana a cikin gidan aljanna Annabi ya ji karan takalman Bilal a cikin aljanna shi nake tambaye shi ga ya mishi wani aiki ne har ya samu wannan matsayi to kun yi in Annabi ya ce ya ji karan takalman shi aljanna wanga yake nuna maka cewa shi ma aljanna za ta tabbata gare shi dan aljanna ne wace amsa Bilal ya bada Bilal ya ce shi wa bai san wani aiki da yake illa duk in yi arwalla to ba zai bari ba wannan arwallar ta warware sai yayi mata sallah ko raka'a biyu ko kuma sama da haka duk arwallan da yayi tana da raka'a biyu ko kuma sama da haka wannan abin ne kawai yayi a rayuwar shi annabi yace ya ji karan takalmin shi aljanna to mu kuma yanzu arwallan ma wahala take ba mu an kai ta azzawar an kashawa 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 ba abin da yayi ba yake ce kai da arwallan ta mu yi ni lasa a an kai magariba kashawa kashawa sai ka ce mun yi magariba ba ni ban yi ba komai mu je masallaci alhali kuma ana so a ringa jaddadawa jaddadawa yana da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan jaddada arwalla ana rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama ba tare da arwalla ba haka kawai annabi sai arwalla sai zama a cikin majalisi saboda ita arwalla tana kankare ma mutum zubibi hadisai sun nuna cewa duk mutum yana arwalla duk gabar da zai wanke ruwan da zai daso na wanke gabar da yana dasowa ne da zanuban da ya aikata an kankare mishi su to kaga kenan arwalla wani nau'i ne na abin da zai sa bawa ya rabu da zanuban shi yana da kyau mutum ya ringa yawaita arwalla yana da kyau wannan sannan yace wa Ja'far bin Abi Talib sannan kuma daga cikin wa'anda aka yi wa albishir da aljanna akwai Ja'far ibn Abi Talib Ja'far bin Abi Talib wannan kuzan ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kanan Ali bin Abi Talib ne sayyidina Ali shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi albishir da aljanna ta yaya annabi wata rana ya bada labari yace رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة والملائكة وكما مع الملائكة وكما بين الملائكة يأتي ناغا جعفر بن أبي طالب أتكين الجنة ينا تاشي تارد ملائكة ملائكة من سنة ملائكة سنة بكا فكي سنة تاشي سما النبي يأتي ياغا جعفر بن أبي طالب شما ينا تاشي الجنة تارد وإن الملائكة وانا أبن يأتي ميكي أما النبي صلى الله عليه وسلم يافد أبو كما دولة أيردا to amma sahabbai suka kasa gane ya nene za a yi shi ya ringa tashi aljanna alhali sauran mutane ba su tashi amma mutane ba su gane wannan abin da annabi ya faɗi sai bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi ya zo rayuwar shi tana ƙarshe ya shirya wani wata runduna za a je a yi wani yaki da ake ce mai yakin gazwatu mu'ta wannan yakin annabi sallallahu alaihi wasallam da za a fita sai ya ce a wannan yakin zan nada muku komandoji guda uku komanda na farko shine Ja'far bin Abi Talib komanda na biyu Zaid bin Haritha komanda na uku Abdullah bin Rawaha annabi sallallahu alaihi wasallam yace in an kashe na farko na biyu ya dau tuta in an kashe na biyu na uku ya rike tuta tuta ta addini ta musulunci a wajen yaki saboda a wajen yaki za ta yi da tuta ku kuke zuwa ba ku bari tuta ku ta je kasa in tuta ku ta je kasa alama ce ta kun waki to yanzu wannan abin me yake nuna maka a maganar da annabi faɗi cewa an kashewa ne wanda yana nuna maka cewa waɗannan mutanen a wannan yaƙi mutuwa za su saboda ba yanda da annabi ya ce in an kashewa ne wannan duka kuma kai ka da yaƙin ka dawo ba zai yi saboda haka ai je wannan yaƙi annabi ya shirya komi za a fita sai rashin lahiya ta ajali ta kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin rashin lahiya annabi ya bar duniya saboda haka aka jira ana cikin jimamin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sayyidina Abubakar ya zama khalifa sai aka tado da magana to wayannan dukan su matasa ne a wannan lokacin shekarun su duka kanana ne sai aka ce masa sayyidina Abubakar to yanzu tunda annabi ya bar duniya ya shirya wannan runduna to me zai hana kai ka sake nada wasu komandoji kaga wayannan yara ne matasa ya za su jagoranci manya-manyan sahabbai wayanda suke lattiyawa sai ya ce shi ba zai sauya abin da annabi ya niyya yi ba da annabi yana dare su yasa saboda haka bayan tuwar annabi ma su za su je sai suka tafi wannan yaki na gazwatul mawta a takaice dai an tafi yakin gazwatul mawta Ja'far bin Abi Talib yana rike da tuta da hannu daya sannan kuma da takobi yana rike yana yaki yana kashe mutane kafin ana cikin wannan sai aka cire mishi hannu daya wannan hannun nashi da sai aka cire yanzu sauran hannun da yake rike da tuta haka yake yawo ba cika mishi ba ne tsero da gudu yace an cire mini hannu wallahi na wasa a haka yace game da yakin da kawa da hangaza da komi saboda kawa a tabbatar da addinin musulunci sannan ɗayan hannun nashi ma mai rike da tutan aka sare shi yanzu sai tuta kaka faduwa za ta shikenan sai Ja'far ya gani sai abin ga ya gani Zaid bin Harith ya gani sai ya ɗauki tutan ya rike ta wanda hakan bayan an cire mishi hannaye kuma aka zo aka kashe shi to shi Ja'far bin Abi Talib annabi sallallahu alaihi wasallam labarin da ya bada cewa ya ganshi aljanna yana tashi da mala'iku wasu hadisai sun nuna cewa Allah ya masanya mishi da hannun da aka cire mishi a duniya sai Allah ya dasa mishi fuka-fukai a aljanna a dalilin hannun da ya rasa a wajen tukar kamar Allah wannan abin ne yasa aka rawaito cewa an gane shi a cikin aljanna da mala'iku yana tashi kaga Allah ya masanya mishi hannaye da fuffuke irin na aljanna kuma wannan falala ce wannan magana da annabi ya faɗa ta tabbatar da cewa Ja'far bin Abi Talib dan aljanna ne sannan malam sai ya ce wa Amr bin Sabit sannan daga cikin wa'inda aka yi ma albishir da aljanna akwai Amr bin Sabit Amr bin Sabit shi ya aka yi ya samu albishir da aljanna shine wata rana shi wanga Amr bin Sabit a da bai karbi addinin musulunci yana daga cikin wa'inda suka ki amsan musulunci sun tsani addinin musulunci da farko to daga baya a lokacin da aka yi da yakin Badar an fita yaki na Uhud a shekara ta uku bayan hijira bayan an muta fagen daga tunda yakin Uhud a Madina aka yi shi bayan Madina bayan gari an muta fagen daga sai zuciye shi ta ji kawai me zai hana ya amshi musuluncin nan tunda ya lissahi ya gani musuluncin nan gaskiya ne kawai bari ya karba to a lokacin da musulmai suka fita kaga ba wanda ya san shi an san da cewa bai karbi musulunci ba kawai a gida sai ya kalma shahada da kanshi ya shiga musulunci da kanshi bai gaya ma kowa ba kawai ya zaro takobin shi iske su yilin yaki ya shiga cikin musulmai aka dinga kashe kafirai da shi to amma a cikin yakin wannan sai aka ji mishi ciwo rauni aka ji mishi wanda bai rayuwar shi bata cigaba ba daga nan wannan raunin shi yayi sanadiyar mutuwar shi amma kafin ya mutu ƴan uwan nashi sai suka isko shi daga cikin kafirin suka ce kai da muka barka a gida me ya fiddo ka hilin yaki ka zo ne dan ka kashe muka kama mana matsayin mu na ƴan uwanka ko kuma ka zo ne kana so ka kama ma Muhammadu musulmin yana burge ka sai ya ce ya za ku ce musulmin yana burge ni ai ni tuntuni ma na shiga musulmin ku ne ba ku sani ba yace na shiga musulunci nayi imani da Allah da manzon shi kuma nazo ne in dauka karmar Allah shi yasa na fito a yakin da ni inda na game da ku kashe ku zai suka ce to lalle ku zaka yi mutu wulakanci sai suka bar shi a haka aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaji wani a gida ya musulunta bayan an fita shine ya mutu da takobi ya je wajen yaki sai aka kashe shi a can annabi ya ce na aljanna kaga shi bai taba yin masallah bai taba yin masallah ko da goshin shi bai taba zuwa kasa da sunan yin sallah amma kuma dan aljanna ne saboda ya musulunta kuma ya je ya yi shahada a wajen yakin musulunci sai annabi ya ce dan aljanna ne to kaga wannan abin da annabi ya fadi ya tabbata cewa shi ma Amr bin Sabit dan aljanna ne sannan kuma na gaba yace wa Zaid bin Haritha Zaid bin Haritha shi ne wanda muka bada labarin shi yanzu a cikin gazuwar mota wanda annabi ya dauka matsayin komandori da shi da Ja'far bin Abi Talib da Abdullah bin Rawaha kenan ba bukatar mu saki ambatowa sannan kuma sai bayan Zaid bin Haritha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mallan yake cewa wa ummu ayman wa Abdullah bin Rawaha shine da Abdullah bin Rawaha cikon na ukun nasu kenan dukkan su wayinnan ai aljanna ne sai yace wa Asma'a binti Abi Bakr sai kuma Asma'a biyar sayyidina Abu Bakar ita Asma'a ya sayyidina Abu Bakar menene abin da yasa aka ambace ta cikin wayinda suke daga ƴan aljanna Asma'a binti Abi Bakar ta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira daga Makka ya koma Madina sun boye a cikin koban Hira saboda da Annabi zai hijira da Quraishawa suka samu labari sai aka ce to aje a zagaye gidan shi da manya-manyan kattai a ba su takobi daga ya fito su sare mai kai sai aka zagaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana shan giya ana ihu aka ce ya fito nan ya same mu sayyidina Ali yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Annabi ya ce ma sayyidina Ali ya kwanta a shambaɗa shi inda yake kwana domin cikin dare za su fita sun yi mahada da shi da sayyidina Abu Bakar abokin shi inda za su yi gurin hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kwantar da Ali a shambaɗa shi sai ya fito suna tsaye suna yin fitowar shi Annabi sai ya karanta wata aya waja'alna min baini aydihim saddan ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سي النبي يواسا كسا ايدانوس باين يا كرنت wannan ayi annabi ya fice daga wansu bas sa iya gane shi daga wansu ya wuce sama ma ya wuce shine wasu daga cikin magawata suke cewa wai wannan aya wai ita sunan ta wai laizana wai in kan amma tana gun ka bashi in ka karanta wannan aya kawa bakwai daga gaban shi zaka wuce baya ganka daga nan suka gano abu to Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta wannan aya sai ya huce suka yi maƙa da sayyidina Abu Bakar sai suka je gari da yawa sai suka gani da wato suka ce kai wannan a rizza shi cikin gidan aje a kashe shi suna gode shi muda sai suka sayyidina Ali ba shi bane kai ina dan uwanka yace ban san inda yawa suka ce wallahi ya tsire abi shi tunda Madina tsaho gare ta daji ne zabi kuma an san hanya suka ce kai duk wanda ya kawo mana Muhammadu ko a raye ko a mace yana da ragumi 100 ana cewa raƙumi 100 a wancan lokacin kamar yanzu a ce menene yafi komai tsada a abin hawa a yau to kamar haka raƙumi yake a wancan lokaci aka ce an sa raƙumi 100 duk wanda ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a raye ko a mace yayi kowa ya bazama saboda kowa yana so ya samu wannan kyauta suka shiga daji Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ji labarin an biyo su baya sai suka boye a cikin kogon Hira wata ruwaya ce sun yi kwana 2 wata ruwaya kwana 3 sun zama sun yi ma'ana dan saboda su sun ba zama neman su ana ta nema a gani ina za a same su to akan wannan hanyar ta su ta tahiya Asma ya sayyidina Abu Bakar ta kasance tana kai musu abinci a cikin wannan kogon tsawon kwanakin da suka yi a kogon Hira sai ta bi dam ta dauko abinci kamar za ta kai kiwo sai ta biya sai ta kai musu abinci sai su ci sai ta mai dokwana in ta kai musu kwanonin yau sai ta dawo goma an zuba abincin da kai sai ta dawo da kwanonin jiya to yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam za su kama hanya an gani da neman su ba gan su ba sai suka huto za su ci gaba da tafiya su Madina to Asma'a binti Abi Bakar sai ta kawo musu guzuri na abinci wanda za su yi da shi su tafi da shi akan hanya su yi amfani da shi to a wannan lokacin da ta zo kuma sai ya zamanto kullun abincin guda biyu ne amma kuma kullun ɗaya ne abin da zata kulle masa abincin kamar kwana ana yi kamar kwanan biyu ne amma kuma da makulli daya sai aka ci to yanzu ya zai aka rasa yanda zai ana ta tunani ana ta tunani sai ta fiddo gelanta da tayawa a saman kafadarta mata bayan sun sa kaya sun sa hijabi misali za gari suna dora wani gele a sama kuma kari sai ta fito da shi sai ta tsinka shi gida biyu ta raba shi ta keta shi sai ta ɗarme musu abincin kwanonin guda biyu da wannan gelanta wannan abin da Asma binti Abi Bakar ta yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalle ta yace yake Asma hakika Allah ya musanya miki wannan gelan da kika ma annabi guziri da shi da wayansu gelagele guda biyu masu kamshi na gina aljanna saboda wannan abin da kai to wannan kaga malami suka ce ya nuna cewa asma'u yar aljanna ce tunda annabi ya mata albishirin wani abu da aka ajiye mata aljanna kawai jira ake taje a bata sannan bayan asma'u sai ce wa fatimati wa fatimata binti asadin bayan asma'u akwai fatimata diyar asad ita fatimata diyar asad yaya ne lamarin ta yake aka ya zamanto an wato an ce el aljanna ce ita fatimata diyar asad rasuwa ta yi bayan ta rasu sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam fatima ma Allah ya mata cikawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da annabi ya zo kan gawarta sai ya ciro ridai shi maka ce ridai za ka gani kamar yawanci malamai suna dan dora wani dan ridai a kansa akan da suke rige kansu da shi irin wannan abu annabi sai ya fiddo shi sai ya rufa ma gawarta shi da annabi rufa ma gawarta yau ya san sahabbai inda abin da saka annabi sai sun yi tambaya yau wannan ya aka yi sai annabi ya ce to ga bayanin yace ai na sanya mata wannan tufafin nawa ne yace dan Allah ya sanya mata tufafi daga cikin tufafin aljanna shi yasa na sanya mata wannan kaga ita ta samu falalaki annabi ya sa mata tufafi wajen mutuwarta wannan ya zama dalilin da za a sa mata tufafi a gidan aljanna tun daga nan kaga ita yana aljanna ce sai malamai suka ce ita ma tana daga cikin wanda annabi ya yi albishir da gidan aljanna wannan bayani Abdullah ibn Abdul Bari ya kawo shi sannan bayan fatimatu yar asad sai malam ya ce wa ummi imara akwai ummi imara wato ita ummi imara wannan alkunyata ne sunanta shine nusayba binti ka'ab wannan shine sunanta nusayba binti ka'ab kuma ita nusayba binti ka'ab mace ce mai kamar maza lokacin da aka ta yakin uhud dukan mun san cewa labarin yakin Uhud musulmai an ba su tsoro har akwai wanda suka ringa ruga da gudu suna tserewa to a daidai lokacin da ana yaki ana kashe musulmai Khalid ibn Walid lokacin bai musulunta ba ya kewayo an sa musulmai tsaka kaga inuwa zahi me rana zahi inuwa kunai gaba akwai kafirai da takuba can baya Khalid ibn Walid da darindinar shi babu yanda za musulmai su tsere haka aka sa musulmai tsaka a wannan yaki za yaki yayi tsanani yayi tsanani kai duk wanda ya samu ta alƙowa sai feci to Ummu Amara da ta lura da cewa mutane wasu na tsira sai ta je can gaban su ta tsaya an ka zo kafe da gudu zaka tsere sai ta ce koma maza koma ina zaka tafi ka je kumiya mu muna nan kai zaka tsere to kai yanzu kana namiji in ka ga mace ta tsaya kai zaka wuta da gudu ai ka je kumiya bi sabili haka ta ringa mai da mutane a wannan yaki kai da yakin ma yayi yaki kawai sai ta dauki ta kobin ma ta shiga cikin mazan aka yi gogor mai da ita wannan abin da ta yi ta shiga cikin yaki tana gogor mai sai aka ji mata ciwo ba ciwo ɗaya ba an ji mata ciwuna masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo a hannun fage na yaki sai ya ga Ummu Imara tare da ciwuna da yawa a jikinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata addu'a yace Allahumma ij'alhum rufaqa'i fil janna Allah ka sanya su wa'innan abokaina ne a cikin gidan aljanna addu'a annabi bata dawowa yanda annabi ya roka su zamanto abokan shi cikin gidan aljanna haka abin yake a lahira wa'innan su Ummu Imara in kana neman su to ka taitan inda annabi yake cikin aljanna can zaka gane su el aljanna ce sannan bayan ita malam yace wa ummi ayman bayan Ummu Imara akwai Ummu Ayman Ummu Ayman ita ma dai alkunya ce sunanta Baraka bintu Sa'laba wannan shine sunanta to ita Baraka annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace Ummu Ayman min ahli aljanna Ummu Ayman dar aljanna ce saboda ita wannan Ummu Ayman ita ce wanda tayi reni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake karami wannan zikaran da lita tawansi ya zaka gane cewa hadanatu ko Ummu Ayman Ummu Ayman ita ce tare da shi saboda su Larabawa in mace ta aihu saboda ji da larabcin da cewa su Larabawa ne ko nono ba su ba shi ba Laraba ba ta ba diyanta nono
sai dai tabiya a basu
saboda jijin da kai da ji su larabawan haka suke yi a da in aka biya wanda zata bashi nono in an yaye shi sannan kuma a dauko wata wanda zata ci gaba da kula da shi hallo to ita ummu aiman ita ce ta kula da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake karar da yake karami annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda ibnu sa'id ya kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummu aiman min ahli aljanna ummu aiman ila aljannati sannan bayan ita malai yace wa khadijatu bi wa fatimata bintu ibnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai fatima diyar annabi sallallahu alaihi wasallam el autar da tayi kowace el autar ga take el autar annabi sallallahu alaihi wasallam nana fatima ke ita nana fatima annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa el aljannati saboda annabi ya faɗi wani hadisi mai girma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin shi khairu nisa'il jannati arba'un annabi yace mafi fita a cikin mata ya aljanna yace guda hudu ne wannan hudu mata ne dukan su a cikin matan da za su shiga aljanna sun fi kowa annabi yace maryam bint imran farkon su ita ce maryam biyar imran ita ce maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam ana cewa isa dan maryam kenan to wannan maryam din ita ce ta farko sannan bayan ita annabi yace wa asiyatu bintu muzahib akwai kuma asiyatu bintu muzahib ita kuma wannan asiya wace ce ita ce matar fir'auna kaga kuma wani ikon Allah shi fir'auna shugaban yan wuta matar shi kuma tana cikin manya daga cikin matan aljanna to annabi yace wa asiyatu bintu muzahib da kuma asiya din muzahib sai yace wa khadijatu bintu khuwailid yace da khadija din khuwailid ita ce nana khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma uwar ƴaƴan shi yace kuma daga ƙarshe wa fatimatu bintu muhammad da kuma nana fatima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innan guda hudu sune manya daga cikin shugabannin matan aljanna wa inda duk macen da ta shiga aljanna wa innan sune shugabanni a gare ta to kaga tunda annabi yace sune shugabannin matan aljanna ta tabbata cewa nana fatima mai sai ce yar aljanna ce bayan ita sai ce wa khadijatu bintu khuwailid da kuma khadijatu ya khuwailid kaga tana cikin hudun kenan ita ma ta tabbata cewa yar aljanna ce sai malam yace wa aisha ta da kuma nana aisha nana aisha diyar sayyidina abubakar kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita bayan ita sai yace wa safiya da kuma safiya ita ma matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa hafsa sannan kuma da hafsa ya umar ya sayyidina umar dukkan su wa'annan yace in aljanna ne kuma dukkan su matan annabi ne sallallahu alaihi wasallama menene dalili akan haka nan saboda ita Aisha annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari yace mala'ikar jibril yake gaya mata annabi ne yake gaya mata da kanta yace mala'ikar jibril ya zo mana a cikin suraki ma'ana ya zo da kama irin taki ya zo gurina sai yace mini hazihi zawjatuka fid dunya wal akhirah wannan wanda nazo a surar da ita ce matarka a duniya kuma ita ce matarka a lahira mu kuma mun san a lahira annabi dan aljanna ne kake nan matar shi ne ce ta mai ila aljanna ce kaga anan wannan hadisin malamai suka ce ya tabbata cewa nana Aisha tana tare da annabi a cikin gidan aljanna ranar alkiyama sannan kuma ita Hafsa menene dalilin da aka kawo ta a cikin su ita Hafsa an kawo ta a cikin su ne saboda wani lokaci a baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya so ya saki nana Hafsa saboda zan samu dan sabani ko kuma rashin jituwa haka ko kuma wata hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gani zai rabu da ita yana da niyya a ranki zai rabu da ita to shi kuma Allah in ka dan sana abu a ranka zaka yi ya sani tuntuni an san annabi so yake zake ta sai aka aika mala'ikan jibril da sako mala'ikan jibril sai ya zo sai yake cewa kar ka sake ta wannan wanda kake so ka saka saboda ita mai tsananin azumi ce mai tsananin kiyamul layl ce sannan kuma ita matarka ce a aljanna kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka sanar da shi kuma wannan hadisi yana cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim to wa'annan dukkan su aljanna ta tabbata a gare su ba su kadai ba har da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malam bai kawo anan ba shi yasa yace wa jami'i zawjatihi sallallahu alaihi wasallama da dukkan matan annabi su ma yi aljanna wa ghayruhum kaseer da wadin sun su diyawa me yasa aka ce an matan annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan su yan aljanna ne saboda malaman musulunci gabaki ɗaya su sun hadu akan wata magana cewa duk mace wanda ta armi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu kahin ita kahin shi ta riga yake mutuwa ko kuma shi ya riga yake mutuwa inda ya arme ta aljannati Allah subhanahu wataala ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi Allah ya ce uwayen mu'minai ne to mu'minan ma aljanna za su bar ranta na uwayensu to kaga ta tabbata da cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallama su ne ai aljanna ne malam yace radiyallahu anhum ajma'in Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare su baki daya to wa'innan wanda ya zano wai daidai kun mutane ne wanda annabi yi ma albashir da aljanna bancin wancan goman da ya zano a lokaci guda to shine malam yace wa amma man ja'at an-nusus bi annahum min ahli an-nar amma su wanda nasoshi suka nuna cewa ɗan wuta ne su tun a duniya aka ce musu su kuma ƴan wuta ne wa'annan kaga su an ce an aljanna ne tun a duniya sai ce to wanda kuma nasoshi suka nuna cewa su ƴan wuta ne fa yashhaduna lahum bizalik ahli sunna suna yin shi da state lalle wa'annan dai ƴan wuta ne sai ce minhum abu lahab daga cikin su akwai abu lahab kaga abu lahab kanan baban annabi sallallahu alaihi wasallama ne in danganta tana yin aiki kanan baban annabi ya je wuta bayan shi bauta duka nan ne annabi aljanna za su inda ganta ce take yake amma kaga kanan baban shi ne amma dan wuta ne saboda kaga yau baban kamalin ne kace bari ku sha duniya ku da tsinki a lahira baban ka ya cece ka wallahi ya cece ka wara ka tsaya ka bi Allah Abu Lahab sunan shi Abdul Uzza bin Abdul Muttalib wannan shine sunan shi cikakke nassi ya nuna cewa dan wuta ne shi ba shi kadai ba wa mar'atuhu ummu jamil da matashi da shi da matashi duka wata zasu wa sunan matashi ita ce ummu jamil haka sunanta ummu jamil amma alkunya ne menene sunanta cikakke sunanta cikakke shine arwa bintu harb arwa bintu harb menene yasa aka ce ɗan wuta ne su wa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake kira zuwa ga Allah lokacin da Allah ya aika shi a matsayin manzo musulunci yana farko sai Allah ya sauko da wata aya yace wa anzir ashiratakal aqrabin kaje kai wa danginka na kusa galgadi ya Muhammad sai annabi ya tara ƴan uwan shi Qurayshawa yace ku zo akwai jawabi to a lokacin nan dukan mun sanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da girman matsayi a cikin Qurayshawa yana da matsayi suna kallon shi a matsayin babban mutum har al-amin ake ce mishi saboda tsananin amana in aka ce annabi zai wadi magana kowa zai wazi da aka ce Muhammad yana da zance kwansa da kwalkwatar su sai suka wuto saboda yawan su ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai masa jawabi sai ya hayo saman dutsin Safa muna ji ana Safa da Marwa dutsi ne Safa din shi ma dai Marwa din dutsi ne sai annabi ya hayo saman dutsin Safa sai ya ce musu yanzu kuna ganin inna wadi muku na abu zai zama to me za ku gani game da abin da zan faɗi muku suka ce a gaskiya ne shin kun taba yi na muku ƙarya suka ce a mu sani baka taba yi mana bakariya mun san ka mutun ne mai aminci kaza kaza suka yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai annabi ya ce musu to inni ladhirul lakum bayna yadi azabin ali ni ina muku galgadin ku ji tsoron Allah saboda wata azaba mai radadi tana zawa kowa ya tsoron Allah ya biyo ni shiga addinin musulunci shi Abu Lahab yana daga can baya ba sai wani mummunan magana yace to saboda wannan abin ne ka tara mu wannan kayan manzan ne ka tara mu yace kai tir da wannan abin kuma tir da abin da kake kiran mu zuwa gare shi sai ya watsa hannun shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a yanzu kuna yi da mutun ya watsa ma hannu me zaka ce ya rena kai to shi kuma manzon Allah ya watsa ma hannu kuma yace tir da abin da yazo da shi sai Allah ya aiko da mala'ika Jibril kai tsaye ba tare da jimawa babu jinkiri Allah tuna Allah zai rama ma annabi shi ba taba annabi sai Allah ya kawo dauki sai aka sauko da suratul masad Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tab Allah yace hannayen Abu Lahab wanda ya watsa din da shi hannayen nashi da shi din dukkan su Allah yace sun halaka sun halaka sun kare sai yace ma aghna anhu maluhu wa ma kasab da dukiyar da ya tara saboda mai kudi ne shi haka ce Allah yace dukiyar da ya tara ba wani amwanin da za ta mishi Allah yace sayasla naran zata lab Allah yace zai shiga cikin wuta mai tsananin kuna kaji wannan ayoyin din daga ran nan ake karanta su har yau Allah yace Abu Lahab wuta zai yi to ba shi kadai ba sai Allah yace umratuhu hammalat al-hatab da matar shi ma wuciyar ita ce ita ma ilota ce ita me yaji ya kasa da wuta in annabi sallallahu alaihi wasallam ta wuta zai yi sallah a Ka'aba sai ta je ta nemo itatuwa masu kaya sai ta zo je da kowa gidan annabi sai ta ajiye wai da in yi wuta ta ka tana cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a saman hanyar wannan abin yasa da aka sauko azaba akan mijinta sai aka ce har ita a gaba su kaga wa'innan nasi ya tabbatar da cewa ɗan wuta ne to kai yanzu a matsayin ka na ahli sunna ka wadi kanka tsaye Abu Lahab wuta zai yi sannan kuma matar shi ma ita wuta ce bayan wa'innan yace wa Abu Jahl sannan kuma da Abu Jahl shi wannan da mai kowa sai shi Abu Jahl shine ake ce ma Abu al-Hakam ada ai annabi mai da shi Abu al-Jahl Abu al-Hakam shine kaman baban hikima wanda yake da hikimomi saboda tsabarin shirman da yake zuwa sai annabi ce wannan ai ba Abu al-Hakam yake ba Abu al-Jahl yake baban jahilci yake to shi abin da yasa aka ce dan wuta ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba fadin wata magana wanda take nuna cewa wannan fa al'amarin shi babban hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi yace li kulli ummatin fir'aun annabi yace kowace al'umma tana da fir'auninta yace wa fir'auna hazi al'ummata abu ja yace amma fir'aunin al'ummata ni yace shine Abu Jahl in annabi yace ga fir'auna al'umma shi ai magana ta gari tunda dukan mu mun san fir'auna dan mutane to kaga annabi yace shi kuma ga fir'auna al'umma shi malamai suka ce wannan ya tabbatar da cewa Abu Jahl wuta za shi ba wannan hujja kadai ba har ma da wasu hujjoji ne daban sai yace wa Umayyah ibn Khalaf sannan kuma da Umayyah ibn Khalaf wa Ubayy ibn Khalaf da kuma Ubayy dan Khalaf wannan wa da kani ne su me yasa aka ce ɗan wuta ne su saboda nasi ya tabbata akan su Umayyah ibn Khalaf da zama ambaci Bilal daga cikin aljanna ko to shi kuma yanzu ga Umayyah ma ambace shi sai ɗan wuta saboda shi Umayyah shine shugaba ga Bilal Bilal bawa ne waye yake ma bauta Umayyah ibn Khalaf lokacin da Bilal ya musulunta Umayya ya kamo shi ya ringa gana mishi azaba daga cikin abinda malaman sira suke ambatawa cewa an hudda mishi tufafi shi Bilal sai aka daddarme shi sai auto da shi garin Makka mun san da ake wasan buriya ko ana wasan buriya yaki sai a daddarme shi da igiya sai a sa shi gaba yara su yi dabi ko suna iyo haka aka ringa ma sayyidina Bilal a sayo shi yara su ringa iyo suna mashi iyo suna jiwon shi da duwatsuna ba a kare ba duka me yake so wai ya ajiye musulunci da kafirci yaki ya kace wannan azaba bata mashi ba a sake sabuwa sai ya ce aka ɗauko shi aka kawo shi cikin har Makka Makka tana da tsananin zafi jama'a banda man cewa nan da shekara uku baya an yi wani zahi a Makka wanda aka yi sanarwa ministar ta afir islamic ta Makka Saudiya ta yi sanarwa ta ce duk wanda suke garin Makka in juma'a ta yi kasta ta yi masallacin nesa saboda tsananin zahin rana in akwai masallaci a unguwa su in babu masallaci a unguwa su zamana a gida su yi azawar saboda zahin rana ka duba gani a yanzu rana ake wa a yanzu da adda kwai climatizer adda kwai AC adda kwai menene to yake tunanin can baya da basu da isi yaya suka yi rayuwa a cikin wannan gari duk wanda ya ta aikin hajji ya san yadda Makka take ba ya mutu shi
to shine malaman sirri suka ce sai a dauko shi a kawo shi kuma dukan mun san da cewa ana zahi riri mutum bai tsaye ba a cikin shi ko saboda zahi yake doka wanda suke tafiya cikin sahara sun san wannan ko kai da kake gini gana shin ce in ana zahi na rana in riran ka yana da ka tare riri a ko gida za a masa burgin siminti in rana ta buge shi ya kake shi uwayen mu na da yaya suke so ya gujiya kasa ji yake sama zahi go sai a ringa soyu ya hita soyu wanga yana ga cewa kasa in ta dake zahi tana da zahi sosai to bayan an tube mishi riga sai a zo da shi a dora shi saman wannan riran malume suka ce zahir riran ya kai ta yadda in aka dora guntun nama danyi aka bar shi wallahi ga suwa zai amma aka zo a dora Bilal a saman wannan mi ake so yayi sai a zo in yi ga su yayi kara yayi kara sai a ce ka ajiye musulunci ka dawo sai mu kyale ka sai ya ce a wallahi ba zan ajiye ba ahadun ahad Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne Umayya ya ce kai wannan azaban Yahuwa ta bane ba kara mai wata sai a ji a dauko as-sahab dutsi ba dutsi ba irin wannan wanda yara suke jiwa da shi a dutsi wanda kattai ma sai sun kama za a daga sai a kara lafta mai a sama can ga zahir riri nan kuma ga zahin dutsi ga yawa hidda ta kai ya fasa gani idan shi ya rufe maganar shi fatta wutowa da kyal kake ji yana furta ahadun ahad waye yake mishi azaba Umayya bin Khalaf da kuma Ubay bin Khalaf wa da kane wai kawai menene saboda bawan su ne dan mi bawan su zai shi musulunci ana cikin wannan hali ne sai Sayyidina Abubakar ya zo ya ga halin da Bilal yake ciki yace kai wannan dan uwana ne musulmi yace ma Umayya kai yana ta baka wala yaki shiga musulunci yaki barin musulunci ya dawo kafirci ka sai da mun da shi ka huta mana sai ce yawwa dama shi ma ya gashi da mishi azaba yayi da shi ya rasa yanda zai yi da shi sai ce yawwara sai ce to na sai ya sa mishi kudi mai tsada Abubakar ko ta yawa bai ce nasi sai ce to dinna nasi ya daga mishi wannan dutsen aka daga aka saki Bilal ya zo ya sai na Abubakar aka ba shi ruwa ya sha ya dawo hayyace shi sai ya zo gidan sai na Abubakar zai ci gaba da bauta sai ce ina bauta ta kare ni yanzu na yanta cikin yanzu ka zama daka mu kowa wannan azabar da suka yi wa Bilal suna daga cikin manyan kafirai sai annabi ya hijira sai aka yi yakin badar shi ne yaki na farko a musulunci da aka je yakin badar sai aka kashe su suna daga cikin wanda aka kashe daga cikin kafirai shi Umayya da kuma shi Ubay bin Khalaf baya an kashe su jigajigan daga cikin kafirai wanda aka kashe Abu Jahil ma yana cikin wanda aka kashe a yakin badar sai aka je wasu aka dora gawa su dai kan daya kama a ce irin yadda ake lafta tsakuwa na aka zo a yi tuni aka katila su gawa su wuri guda saboda gawar kafiri ba komai bane babban da dauda da kuma masiwa da take tare da aka tara su wuri guda sai aka ce to tunda akwai rijiya a wurin ga wata tsohuwar rijiyar Badar a jewa su ciki mana sai aka jewa gawawwakin su cikin rijiyar Badar to me yasa aka ce ɗan wuta ne su duk da cewa mun san da cewa wanda ya mutu a kafirci dan wuta ne kaga wannan shine babban dalili amma duk da shi akwai wani dalili akwai Abdullahi bin Mas'ud ya rawaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an binne an jiho wannan mutanen cikin rijiyar Badar annabi ya zo ya leka rijiyar ya ringa kiran su da daya ya kai Abu Jahl ya kai Umayya bin Khalaf ya kai Ubay bin Khalaf wajen mutum bakwai ne annabi ya kiraye su ne sahabbai suke mamaki daga cikin su Abdullahi bin Mas'ud yace ya mutum zai mutu kuma annabi ya ringa kiran shi yace da annabi idan zano sunan sai yace shin kun ga alƙawarin da Allah ya muku gaskiya ne alƙawarin azaba ake nufi saboda wannan mutanen sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abdullahi bin Mas'ud sahabbai ba su gani su kyale sai sun yi tambaya sai aka ce ya rasulullahi kuma sun mutu ne kake tambaya su amsa za su waka ai ba za su bashi amsa ba sai ya ce ai annabi ya ce sai fi ka jin abin da nake wadi ma'ana suna ji ras kuma dama mun san da cewa in mutum ya mutu ana maido mishi da ranshi amma rayuwar da yake a wannan lokacin ba rayuwa ce irin duniya ba ta naga yayi magana ko ya motsa rayuwa ce ta barza kai baka shiga ba ya ka shiga ta kwana za ku fazi yanzu shi rayuwa ce yake ta barza annabi ya ce suna ji saboda haka alƙawarin Allah ya tabbata kansu cewa su ɗan wuta ne shi yasa anan mallan ya ambato su cikin ɗan wuta bayan su yace wa Abdullahi bin Ubay bin Salul sai kuma Abdullahi bin Ubay bin Salul shi kuma wannan shine shugaban manawukai shugaban manawukai ne lokacin da annabi ya koma Madina har da shi aka tarba annabi har da shi aka tarba annabi ana murna har da shi lokacin da annabi za a sabke annabi mutane suna takarawa zai sabke annabi a gidan shi kan a gina masallacin annabi har da shi yake daga ya rasulullahi a gidana ashe shi manawuki ne musulunci ne bayyana a hili ya koyi kafircin shi a cikin zuciya kuma wa'annan sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya rasa yanda zai da su aka rasa ya zai da su sahabbai suka ce ma annabi a kashe su kawai annabi ya ce bazan kashe su ba saboda suna tare da ni duk in za a yi sallah wutuwa suke kuma in za a ma musulmai makirci da su ake yi masu wuskabi kenan irin wa'annan sun yi wuya sha'ani a rayuwa wanda a gaban ka zai nuna maka yana tare da kai mutunan arziki ne sai ya nuna maka maka shi wazai iya mutuwa saboda kai saboda kaunar da yake ma amma daga ka gwasa shi ne hurkun wanda zai tsine ma albarka irin wa'annan mutane suna da wahalar rayuwa shi yasa suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce ma annabi tunda ka san su ya rasulullahi a kashe su a wuta annabi ya ce a'a ba za a kashe su ba saboda in na kashe su sauran mutane za su ce ga Muhammad can yana kashe sahabban shi saboda a zahiri an ga su tare da haka annabi ya rayu da su manawukai kenan to shugaban su ra'asuhum shine Abdullahi bin Ubay bin Salul a lokacin da ya rasu sai dan shi musulmi ne sai zo yace annabi babana ya rasu aje ayi mishi sallah za a kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ba ana cewa annabi ya yunkura zai je amma bai je ba saboda aya ta sanko Allah subhanahu wataala yake cewa wala taqum wala tusalli ala ahadin minhum mata amadan wala taqul ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun Allah yace kada kai sallah akan dayan su in ya mutu har abada ba wai yanzu ko nan gaba har abada malamai suka ce wannan ayat ta nuna cewa haramun ne musulmi ya ma kafiri sallah in ya mutu a kalkashin da ma suka ce daga nan aka hudu cewa in mutum ma bai sallah tunda akwai itlaqin kafirci akan shi shi ma ba a mishi sallah saboda wannan ayat sai Allah ya ce wala taqum ala qabri kuma kada kai tsayuwa akan kabarin shi in an binne shi na ka ce to in kaka ce to tunda kafiri ne ban je ba na mishi sallah don an binne shi ai hey yayi sai akan kabarin shi mai adda Allah ya ce shi ma kalai daga nan malamai suka ce ai in an binne mutun tsayuwa ake ai adda ba su gunnawa ake a gaban kabarin saboda duka hadisan da suka nuna cewa an yi rasuwa annabi ya ce bayan an binne mutun tsayuwa yake ya kalli alqibla akan kabarin ya daga hannu sama ya roka mu mutun gafara sai ce innahum kafaru billahi wa rasulihi lalle su sun kafirce ma Allah da manzon shi kaji Allah ya yi musu suna kafirai saboda haka munafikai kafirai ne sai ce wa matu wa fasiqun kuma sun mutu suna a matsayin fasikai saboda haka aikin da suka yi na manahunci aiki ne na fasikai saboda manahunci ba abu bane ba mai kyau to duka wa'annan wa'inda aka ambato gabaki ɗayan su zaka tabbatar da cewa dukkan su suna wuta saboda haka nassi na shari'a ya tabbatar kai ma zaka tabbatar a matsayinka na ahlus sunna sai malam yace wa ghayruhum mimman thabata fi haqqihim dhalik banda su da ma wa'ansu wa'inda hakan ya tabbata akan su daga cikin nassoshi sai yace ataqiluna bi anna aljannata la tajibu li ahadin ka'inan man kana wa in kana 'amaluhu salihan wa hasana ahlus sunna wal jama'a har ila yau daga cikin aqida su shine in mutun ya mutu ko ma wane ne shi ba a cewa ya wajibi ne sai ya yi aljanna wana akai wana ai su dole ma sai ya yi aljanna ba a fadin haka nan a cikin aqidat ahlus sunna ko da wani irin aiki ya mutu yana yi ko da wani irin lada ya tsara ba a cewa wani dan aljanna ne kawai aljanna zai je suka ce illa an yataghammadahu Allah ta'ala bi fadlihi wa mannihi wa karami sai dai in anta ilahira in Allah ya lullube mutun da rahama sannan ya je aljanna duk aikin da kai aikin ka bai isa kai ka aljanna da a ce za a baka aiki girman duniya duk aikin lada ne kai dai ka aikata shi kuma bakka da zulmi ko daya an aka ta ilahira in nemi kuma ka suka ce sai in Allah ya ma rahama ne tukwana zaka je aljanna saboda in Allah ya ga dama wannan aikin naka gaba daya in yace zai doki fakcir in ido ne maka aikin ka bai isa bai biya idan da Allah ma guda biyu kake an faɗa an wani nau'i do yake ma dan adam shi kanshi dan adam din bai sani ba a ce yanzu wannan idan da Allah ya baka zaka biya shi da wannan ayyukan naka kai kana da nan akwai abin da zai saura wannan to ido ne kan aje sauran kinan ka gani babu wani abu wanda dan adam zai yi wai ake shakai shi aljanna sai in Allah ya lallabe mutum da rahama shi yasa ake fatan Allah ya sa mu cikin rahama shi ya ji kanmu sai Allah ya sa mu aljanna da jin kanshi da tausayin shi ba wai dan ayyukan mu ba shi yasa anan mallan ya ambaci haka nan sai ya ce fa yadkhul ha bi rahmatihi wa ihsani in Allah ya ji kan mutum sai mutum ya shiga cikin aljanna da tausayin Allah da kyautatawan Allah madaukakin sarki qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada a Qur'ani yake cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in ba dan fadar Allah a gare ku ba da tausayin shi da jin kai shi ma zaka minkum min ahadin babu ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka ba wani ɗaya wanda zai tsarkaka aka dai lahira kawai sai dai dan rahamar Allah da tausayin shi yace abadan har abada ba wanda ya tsarkaka ba dan rahamar Allah ba sai ce walakinallahu yuzakki man yasha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama ne wallahu samiun alim sannan kuma Allah mai ji ne kuma masani ne wannan aya ta tabbatar da cewa babu wanda zai tsarkaka wai dan saboda aikin shi sai dai dan rahmar Allah sannan hadisi ya tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ahadin yadkhulul janna yadkhuluhu amaluhul janna annabi yace babu wani wanda aikin shi zai sa shi aljanna babu shi sahabbai suna gurin su kuma basu gani su kyale basu ji su kyale faqila ya rasulullah aka ce ya ma'aikin Allah wala ant yanzu kai ma'aikin ka ba zai kai ka aljanna ba tunda annabi cewa babu wanda aikin shi zai kai shi aljanna kaga bai ce ba banda wani banda wani yace babu shine suka tambaya annabi ko da kai ya ma'aikin Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wala ana ko da ni ne aiki na ba zai kai ni aljanna ba illa an yataghammadani Allah bi rahmati sai dai bayan Allah ya lullube ni da rahama to kun ji sai in Allah ya lullube da rahama sannan kuma aje aljanna abinda zai karu nuna maka haka shine hadisin shafa'a in aka tayi lahira Allah hushi yake yi da kowa Allah zai hushin da bai taba yin irin shi ba za a yi wa'in shekaru da dama a tsaye an rasa yanda za a yi hatta kai mutane suna cewa kai ko wutar ce ma a kai su wuta da wanda tsaye wai a lokacin nan sai mutane su yi shawara sai kun ga wannan tsayuwa ba ta gyara muku zo a tawajen annabi Adam shine za a yi wajen annabawa neman ceto daga ƙarshe sai a zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka taimaka ka ba Allah hakuri ka rarrashe shi a zo a yi hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ai kaga ba tashi miki yi yace to ku je an gama yanzu an zo a muku hisabi a zuwa yake yi sujada gaban Allah annabi ya yabi Allah da wa'insu kalmomi wa'inda annabi yace ni ma yanzu ban san kalmomin ba sai a lahira ne Allah zai sanya mani kalmomin sannan in yabe shi da su bayan annabi yayi ma Allah wannan yaban sai a ce mishi dago kanka ka tambaya a baka ka nemi ceto za a baka kaga rahama Allah ke yanzu anan Allah yayi rahama amma a da zuwa da Allah yake hushi kaga babu mai magana a rasa inda yanzu kuma da Allah yayi rahama ga annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya lallashi Allah sai aka zo tufana za a fara yin hisabi to kaga wannan ma ya ƙara tabbatar maka da cewa aikin mutum ba zai kai shi aljanna ba dole sai bayan Allah subhanahu wataala ya lullube shi tare da rahama shi ina ga lokaci ya dan kwarace mana kuma babu na gaba jawabi ne wanda yake mai tsawo anan kenan ya kamata mu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh